Bayan fasa gidan gyara halin ka da ke yankin Kuje a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da yan Boko Haram suka yi a jihar Adamawa kuwa yan miligan ne da yake ci gaba da cin karen su ba babbaka lamarin da yayin yau suka kai hari a wani yanki na Jerigada dake karamar hukumar Hong a jihar Adamawa nan da jagwa suka burewa mazauna cikin wannan gidan wuta lamarin da yayin yau suka kashe ayan malamin addinin Kristan biyu suka ko arce da guda suka ko harbi kafar malamin addinin Kristan suka ko barke cikin jini rai kokai mutu kokai wani makwabci wannan fason wanda kuwa lamarin ya auku a idansa mai suna Luka Yakubu ya koyi mana karin haske akan yadda lamarin ya faru
abinda naji na gani da ido na da dare na dawo daga hira karfe 10 na dare kaso majin kara a cikin gidan shi makwabci na baba fason kenan na jarumin bindiga ya kai su uku a tace so nan muka so majin kara cewa barayi 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 so a cikin daren nan ba mu iya samu attention na kowane irin security ba haka muka zauna cikin wannan hali har ya kare ce da safe Allah ne muka zo muka security suka zo suka dinga mana tambayoyi
shi ma na shi bangaren jauren Jerigada dake masarautar Hildi a jihar Adamawa ya koyi mana karin haske akan yadda suka zo suka samu matan da ma wanda aka jikkata wato malamin addinin Kristan tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba
ko haram ne a kidnappers ne ko me ba amma bisa ga nuramu mun ga kaman kidnapper suka ga gidan shi pastor daga zuwan mutanen nan dan sada wanda ya ta suka harbe shi a kasuwa mutu a idon iyayen sannan take kuma suka harbe dan yaro a duwawunsa wanda tunda suke mun gani wurin suka karbi kudi da shi ko yarkan nan kuma za mu tafi da ita shi pastor ma aka harbe shi a cikin nan wajen biwansa da jiki da aka su ci su bar dan nan suka tafi da ita wannan abu ya faru ne a wanda ake kira Jahir Gada a Hong local gamma indi district
to ko runa yan sanan jihar Adamawa suna da masani halalle cewar Mbindiga sun kashe yaran malamin addinin Kirista guda biyu a wannan yanki na Jerigada dake karamar hukumar Hong a jihar Adamawa tambayar kenan da nayi wa SP Suleiman Yaya Guroji kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa wanda yace lallahi lahi lamarin ya auku
nan take commissioner yan sanda na jihar Adamawa to SP SP Akande bada umurnin gaggawa da garzaya zuwa wuri wanda aka same su sun riga mu gidan gaskiya no case on kai su asibiti inda ya bada umurni a gudanar da bincike wanda aka yi garkuwa da ita yanzu aka da nake gaya maka jami'an mu da hadakar sauran jami'an tsaro suna bibiya domin kwato ta daga hannun wanda suka yi garkuwa da ita da nufin kuma kama wanda suka aikata
dan bindiga da su dade suna cin kare su ba babbaka a karamar hukumar Hong da kuma garkuwa da mutane domin neman kudin fansa Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.